music at houseofsongs.com.
Soda kaona dadi nike te angavana Mbadara ina panga sa indai so zai min rana Gane gacha pili na sanke san wazirina Sanki ya fi min komai na mallake kike tsiraina Na hada ke da kowa ke kadai talace a gidana Zana faranta miki rai tunda dai ki kazo alina Ba na ji ba na gani akan ki ko za a batan suna Ke nake kallo kallo na soyayya mai dadi Koma kamar tamkar yaro jinjiri
Iko idan har babu kai kusana zanje ina jiri Na shirye na mallaka maka komai so bai jambari
Ki damu da ni zan warware in tashi sawun almajiri Na tuba garuya a san ki na kwana a gairari
Kai na fi so
sirrin zuciya ke ce zahiri sannan kuma ke ce baɗini
more music at houseofsongs.com